kuma kafin mu zo ga magana tambaya ta gaba maganan ganin wata da maganan labari in radio ne ya bayar wato ya kamata mu gane cewa kamar yadda muka faɗi da farko ilimin science din nan na nasara na kimiyyan nan asalin sa musulunci ne dan misali ka dauki mana bangaren abin da ya shafi wani abin da yafi zama ma abin jayayya ne musulunci yace mutum ya auri mace hudu
haka ne
su ana ganin kaman kasashen yamma suna ce wannan abu rashin bawa mata haƙi ne amma in ka duba a ilimin nasu biological science abin ilimin da yake bayani
kan dan adam
yawwa
halittar
dan adam da abubuwa masu rai zaka samu suna cewa akwai chromosomes guda hudu wato su ne
kwayoyin
halittar da suke kaman ma wanda su ne in da zai zama namiji to su ne masu yin wannan ko in ya za ta zama mace su ne masu yi amma shi namiji yana da guda biyu mace ma tana da guda biyu in ka hada hudu kenan na biyun guda biyun na mace dukkan su XX chromosome X shi kuma namiji ɗaya a ciki X ɗaya kuma chromosome Y Y din nan shi ne in ya zo ya hadu da na mace sai a haifi namiji in X din namijin ya zo ya hadu da na mace X dama ita X za a samu mace za a haifa to inda su hudu ne Y shi kadai ne namiji X guda uku duka mata ne ma'anar sa cikin kowane mutum hudu kenan uku mata ne wannan karatu annabi sallallahu alaihi wasallam bai da laboratory da za a ce shine yayi wani test ya gane cewa chromosomes haka suke shi yasa yace a hudu mata uku hudu
gaskiya ne
kuma bai taba yin karatu wajen kowa ba balle a ce a waɗansu professors ne suka koya masa indeed su ma sun taba claim suka ce wani ne yake koya masa yace walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yahduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin mun ji suna cewa wani ne yake zuwa na koya ma wani bature mutumin nini wa ya zo ya musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yakan ka masa ziyara suka ce to shi da suke shiga daki yana koya masa karatun nan sai Allah ya ce ya rasulullahi na san ranka yana baci suna faɗin wannan magana to ai ga amsar ta bature ba ajami wanda bai iya larabci ba ya aka yi koya maka wannan dan zariyar larabcin da larabawan ba sun kasa
sun zauna
sun kasa in sun zauna ma Allah yake ba za su iya ba to sannan ka dawo wajen maganan kaman yanayi cewa me yasa wannan tauraro na earth yake da ruwa me yasa yake da atmosphere wato iska guda biyun nan ko dole ne sai da su sannan ake samu abubuwa masu rai
ita duniyar
da muke kai misali sun yi ta zuwa kamfarin wata kwanan nan ma akwai wani jirgin da ya je dawo to abinda suka nema a kafarin wata lokacin da suka fara zuwa masu Apollo 11 sai aka ce a duba a gani akwai wani dan itace ko dan busasshe ne amma dai ya nuna cewa da itace ne dan ya nuna cewa an taba yin tsire-tsire a wannan tauraro na farin wata shi ko tsire-tsire an san ba sa yi sai da ruwa da iska an yi ta nema ba a gani ba ko daya sannan a nema a gani za a samu ko dan kashi ma to in an samu kashi ko diddigagge ne yana nuna cewa lallai kenan da an taba yin rayuwar dabbobi har yanzu anan kan wannan tauraro kuma san rayuwar dabbobi ta dogara da abinci tsire-tsire kenan da kuma nama da ruwa da kuma iska shi ma ba a samu ba sai dai a samu duwatsu kasa yashi a samu trench irin babban lambatu haka a yi ta bi ko ruwa ya taba bi sai a samu ba haka bane babu to shi wannan tauraro shi ma daga cikin rana yake amma me yasa shi yana da ruwa sauran taurarin daga cikin rana suke amma
babu
sai ka samu alqur'ani yana cewa awlam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kana taratkan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy wato abin mamaki ne da Allah ya tashi yin addressing anan wannan aya bai ce afala yanzuruna ba ko afalam yaran nasu ba ko ala tarawna ba ko alam taraw ba a'a awlam yara allazina kafaru dan yawancin masu binciken ba musulmi bane sai Allah ya ce su wanda ba musulmin nan ba wai binciken su bai kai su bane su gane cewa annas samawati wal ardu sammai da kasa kana taratkan da abu daya ne wato tunda sun ce da duk taurari a cikin rana suke lokacin da take jifa da garwashin wuta to shine tayi jifa da irin waɗannan taurari sai suka yi sanyi to shikenan sai suka zama yadda suke nan amma kuma karfin gravity wato kamar yadda kuran karfe da karfe shine ita tana juyawa su kuma suna binta amma asalin su daga cikin ta ne to Allah ya ce shin ba su gane wannan ba Qur'ani fa ya sauka yau shekara 1500 kusan da haka dan rage amma yana faɗin wannan magana kamar yanzu yake magana da masu bincike a geology yana cewa su basu gano bane cewa da san mai da ƙasa abu ɗaya ne muka raba su amma sai muka yi wannan tauraro na as muka yi masa waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayy muka yi ruwa a wurin muka mai da shi dalilin rayuwar kowanne abu mai rai a kanta to ruwan nan ya yazo ba yadda za a ce abu ya fito daga cikin rana wurin wuta ne amma ga ruwa a jikin sa ruwan bai kone ba sai suka ce to lokacin da wannan tauraro na as ya fito daga cikin rana
da duniya
da yawa wannan duniya tamu sai wajen sa yayi sanyi amma sai cikin ya zama da sauran zafi to shine sai aka yi ta volcanic activities amon wuta madalla to kasan in yayi amon wutan sai ya zama kaman wani tabo ne na wuta yake fitowa daga cikin sa to sai ta gangarawa to sai ta gangarawa in ya gangaran nan to sai ya kwanta sai ruwa sai ya hau sama tunda ya fito a matsayin tabo ne kaman dai a ce ko kuma kauri in an bashi ya kwanta
sai lallaki ya kasa
madalla ruwa ya sama Allah ya ce akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah ya ce daga cikin ta ne akhraja Allah ya fitar da minha daga cikin ta ma'aha ruwanta su yanzu ne suke gano wannan abu
gasan shekara 1426
amma gashi abin da ke akwai wannan duka yana nuna mana cewa wato ilimin science na musulunci da aka dan kaga gidan radio ya faɗi labari ai musulmi ƴan uwanka ne suke ba da labari shi gidan radio kaman mobile ne irin na aljihun nan ba bambanci idan ɗan uwanka ya buga ma waya ba za ka ce labarin nasara ƙarfin nasara lallai wani ne yake magana amma tunda ba shi yayi ba ba shi yake magana ba nasara ya ƙara wani abu oh kai ka sani maganar ta wani ce kuma ko kai ma in ka buga wani iya maganar da ka faɗa zai ji babu ƙarin nasara maganan ganin wata shan mushaq tahir radiyallahu anhu yana ce duk mutumin da radio ya bada labari cewa an ga wata shi kuma yace shi bai yadda ba to yana wasa da addinin sa dalili radio ya bada labari shugaban kasa wane shi ne shugaban kasa yanzu daga baya radio ya bada labari yanzu ba shi bane to lokacin da yace shi ne sai ka je ka tarar shi ne lokacin da radio ya bada labarin ba shi bane sai ka je ka tarar ba shi bane aka ce gwamna wane misali a nan jihar Katsina gwamna wane ne yanzu gwamna sai ka je ka tarar shi ne radio yace yanzu ba shi bane ya tafi yanzu gwamna wane ne gwamna sai ya tabbata shi ne shi ma daga baya ce maka ba shi ne gwamna ba yanzu wane ne duk sanda ya bada labari sai ka je ka tarar haka ne
kuma ka
yadda radio ya bada labari an yi mutuwa a gari kaza ka je garin ka tarar wanin ya rasu radio ya bada labari za a yi taro iri kaza a guri kaza rana kaza lokaci kaza ka je ka tarar ga taron a ranar din a lokacin ana yi to shi radio kullum yana faɗin gaskiya ba zai yi ƙarya ba sai sau biyu a shekara ƙarya an ga wata azumi da kuma ƙarya an ga watan sallah to wannan abu an kari ba zai kama shi ba to maganar yadda take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko mana shi ya kamata mu bi maganin ganin watan nan sai mu nemi shi a zamanin sa yayi kar ka sa hankalinka ka auna hankalinka badda kai zai yi mutane in dai kace ba za ka dogara da nassi ba mutanen makka ai suna da hankali amma aunawa suka yi suka ga hankalin bai nuna musu annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah bane suka auna da wannan hankali suka alqur'ani ba maganar Allah suka ce waka ce to ai hankalin nasu ko bai shiryar da su ba to sai mu dawo nassi in nassi ya faɗi abu sai ka yarda yanzu misali kafin mu shiga maganar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ganin wata zaka samu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya faɗi cewa mutum in yayi alwala yazo ya tsaya sallah to yana da tsarki kenan amma da za a samu fitsari ya taba jikinsa ko tufarsa ko inda yake sallah ko kashi ko jini to sallah ta baci sai an wanke waɗannan haka addini ya faɗa gun amma kuma wani mai sallah ne yazo yana yin sallah ba jini a cikin jikinsa shi wannan jini mai hukunci wani mai sallah ne yazo zai tsaya yayi sallah gaban Allah amma ba kashin ba fitsarin a cikinsa
babu
a to ya aka yi wannan kashin da yake waje da fitsarin da yake waje da jinin da yake waje da najasa ne sun bata sallah amma mutum din da yake tsaye shi kwalba ce mata jini duk inda ka karta a jikinsa jinin ne zai zubo to ai nassi kawai cewa nassi ya ce ai haka wannan najasa ne wannan ba najasa ba iyakar maganar kenan amma in hankali zaka sa to duk kashin da yake cikin mutum da wanda yake waje duk kashi ne ba magana to a irin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ganin wata mutum daya tak ya taba ce masa ya rasulullahi ni din nan naga wata bai ce masa duk madinan nan a rasa mai ganin wata sai kai kadai eh jama'a cikin ku akwai wanda ya gani babu to kai ka gani ba wanda ya gani sai kai kadai bai haka ba abinda ya tambaya ɗaya masa yace kai musulmi ne ma'ana abin ya shafe ka yace ya rasulullah tun ina ƙauyen mu ban zo nan madina ba na musulunta yace jama'a a sanar an ga wata
an yadda da ganin
mutum ɗaya tak
Allah
shi yasa a mazhabar Shafi'iyya in mutum daya ce ya ga wata shikenan ya kama kowa don sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma Imam Malik yace to mutum daya yana iya yin kuskure ni na yadda da mutum biyu in dai mutum biyu adalai suka ce sun ga wata shikenan magana ta kare a mazhabar Malikiyya sannan idan ya wuce mutum biyu ya zama jama'a mutum biyar to sunan su jama'a mustafida ka'idar musulunci kenan wai abin ya zama gama gari mutum biyar fa in dai mutum biyar suka ce sun ga wata abu ya zama gama gari to lokacin da zamu ji misali mai martaba sarkin musulmi yana sanarwa a radio cewa an ga wata zaka ji ya ce mai martaba sarkin Katsina ya mun waya ya ce an gani a kafur an gani a garin Katsina an gani a malumfashi to ai kaga ko mutum dai dai ne a wayannan garuruwa mutum uku sun gani sannan ya ce ku mai martaba sarkin Kano ya mun waya shi ma ya ce an gani a birnin Kano an gani a wani gari to ai jama'a mustafiza ta samu haka mutum yayi azumi kawai shine in ba haka ba ai zuwa aikin haji da muke yi ba a garin mu bane muke ganin watan Zulhijja su Makkan ne suke cewa sun ga wata akwai wanda ya dauka sinin din su yace ku ga mana ka'idar da kuke ganin wata ku samu ran 9 ga watan Zulhijja don ran 9 ga watan Zulhijjan nan in ta wuce shikenan ba haji kuma sai dai umrah
gaskiya
to ya aka yi shi an faɗa mana ka'idojin da aka aje na ganin wata ne akai banda dai ka'idar da musulunci cewa sumu liru'yatihi aftiru liru'yatihi fa in gum malikum fa akmilu iddat 30 idan kun ga wata ku yi azumi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in kun ga wata ku sha ruwa in sama ta rufe yadda ba za a ga wata ba shikenan ku sha ruwa waɗansu suna cewa to mu abin da yake dawo mu a ciki shi kullun watan azumi 29 yake yi shi baya 30
kuma shekara aru-aru
shekaru aru-aru to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi shekara 9 ne a Madina shekara farko ta hijira ba wajabta azumi ba sai shekara ta biyu daga shekara ta biyu aka fara azumi Ramadana to daga shekara ta biyu har zuwa shekara ta 10 yayi azumi shekara daya takne aka tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi 30 a cikin shekaru 9
shekarun da ya
alayyo yana azumi shekara daya tak shine an tabbata babu jayayya tsakanin malamin shekara daya tak yayi azumi 30 an tabbata babu jayayya tsakanin malamin shekara 7 a cikin 8 da suka rage kenan yayi azumi 29 an yi sabani waɗansu kace shi ma 29 ne waɗansu kace shi ma 30 ne to in kana so ka hada wata ɗaya so wata biyu 30 ne don Allah da 7 da 2 kusa da 2 ne
ba ma hadawa
shi yana cewa idan kana so kai kiyasi tunda shekara 9 ne to ka ƙara 0 ya zama 90 to a ciki ka cire 70 shine 7 din nan su ma a ƙara masa 0 wato in ka shekara 90 a cikin shekaru 90 din nan an yi azumi shekara 70 duka 29 to bai yawa ba don haka akai zamanin manzon Allah sallallahu
alaihi wasallam to na ga eh wannan ma wata falsafa ce
gaskiya ne cewa tara in ka kara wata sifiri ya zama
gaskiya ne gaskiya ne
70 a ciki duka annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum ya shi rayuwar shekara 90 akai azumi shekara 70 29 bai yawa ba don haka ne yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 7 cikin tara
to yanzu Allah shiga wata mala a takaice na san hujjoji ba za su kare kan wannan ba amma tunda abin da ke fuskanto mu shine wannan azumi na Ramadan wani kira gare ka ga musulmi na yadda za a jawo hankalin su ya zamanto ibada ba a yi ta da san zuciya ba
wato kira ga musulmi shi musulunci ba namu bane na nan jihar Katsina ba namu bane na nan arewacin Najeriya ba namu bane na nan Afirka ba namu bane na zamani yanzu na duk duniya ne ta wajen time wato wajen lokaci da kuma wuri na duk duniya ne gaba daya kira ga musulmi duk duniya gaba daya shine hadin kan musulmi shine babban lamari wanda ake nema wanda babu kaman sa ga shi da yadda nasara suka ta san mana da suna yin abun a bayan labule ne sun ce sun gama da gurguzu saura musulunci tun lokacin da suka rushe tarayyar Soviet da kasashen da suke binta Russia to shikenan sai suka ce mu kuma yanzu mu ne muka rage to suna yin abun da a cikin boye-boye yanzu kam har ya fito fili cewa da musulunci suke yi maganar cewa da a'a da yau da Afghanistan muke yi Bosnia da Iraki muke yi Djibouti da Sudan da su ne muke yi dukkan magana ce ta a karkasa dan a samu a cinye she yana cewa idan mutum yana so ya ci akuya guda lokaci daya ya dauke ta ya lome ba za ta yi masa ba
gaskiya ne
amma ko akwai hanyar da zai bi sai ta kare shine ya mata yanka yanka to in dai yayi mata yanka yanka to ba shakka ya ci wannan yanka ya kara wannan yanka sai ya cinye ta a neme ta a rasa to haka suke so su yi mana da a ce mu abu ɗaya ne musulunci su ɗauke musu haɗi ba zai yi musu ba wane su amma sai suka yayyanka tuntuni a maganar mulkin mallaka aka ce ba a yadda ma ƙasa biyu su koma su zama ƙasa ɗaya ba to lokacin da Senegal da Gambia suka yi kokarin su zama ƙasa ɗaya ana kiran su Gambia suka yi kokari suka sake rabawa don ma'anarsa daga nan in an ga amfanin haɗuwar shikenan sai a ce wata ƙasa maƙwabciya ta shiga shikenan amma su yanzu kaga su din suna rarrabe ne yanzu Europe ta zama kasuwa ɗaya ƙasa ɗaya constitution ɗaya da kuɗi ma sarma sun mayar ga euro yana yawo ga abin nan budget ma kwanakin ma sun zauna su yi budget tsakanin su
ma'ana
kasafin kuɗin su na ƙasashen su gaba ɗaya ƙasa ɗaya ga America jihohi 50 ne suka haɗu suka yi ƙasa ɗaya to mu muna nan muna karkashi abin ba zai kai mu ba kuma inda abin yake shine wato dole sai mun yarda da musuluncin junanmu wannan shine ainihin babban point din da kowane musulmi zai faɗaka a cikinsa. Musulunci fa ba na wani mutum bane wanda zai ce na kori suwa ne, na kafirta suwa ne, suwa ne ma kafirai, suwa ne ma babu su, suwa ne ma ba san da su ba. Amma kai kana wani gari ne, wani ƙauye a iya ƙasarku ne akwai kama ana sakin duk musuluncin duniyar nan kwanjan. To wannan ba zai kai mu ga abin da muke nema na a haɗa kai a yi ƙarfi ba lallai addinin Allah muke riƙe da shi amma Allah ya nuna mana ya ce in kuka yi wasa kuka bar dokoki na to sakamakon zai zo ba zai ce daɗi zai yi ba yana ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum wasbiru kar ku yi jayayya wala tanaza'u in kun yi jayayya tafshalu lamarin ku zai karye wa tazhabari hukum in lamarin ku ya karye ƙarfin ku ya tafi to Allah ba zai ce shikenan ku duk abin da kuka yi shikenan zan kare ku ba a'a ga ka'idojin nan walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila to haka abin yake yahudu ƴaƴan annabawa ne ai iyayen su duka guda 12 ƴaƴan annabi yaqubu alayhi salam annabawa ne shi kansa annabi yaqubu kakansu annabi ne baban kakansu annabi saqo annabi ne kakansu shine annabi ibrahimu annabi ne amma da suka bar addini sai Allah ya basu haka abin yake don haka musulmin ma laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi don Allah don annabi muna kira ga ƴan uwa musulmi wanda zai ga musulmi dan uwansa yayi sallah tare da shi yayi kalmar shahada kar ya ce masa kafiri wallahi dan uwansa ne musulmi kafirin gaskiya ko bindiga ka sa masa aka kace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in baka fada ba zan harba to sai dai ka harba ba zai fada ba to ga wannan yana fada wannan tare ne ba wannan yasa shi dole ba to ai musulmi ne ko da kafirin ne ba iya fadi wannan kalma ya zo musulmi to balle kuma ba ga kafircin ba mutane suna sallah alqur'ani yake cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din duk mutumin da ya tuba ya bar tsafi sannan yayi sallah ya bada zakka ya zama dan uwanku a cikin addini wannan duka ayyana nuna mana cewa ga ka'idoji